ga da san ki na fara naga naga banda da bara
inda da san ki na fara
naga naga banda da bara to kice mini barin matasha kallo barin matasha kallo barin matasha kallo barin matasha kallo
Kinga keke kyawa ce kuma kamar allura ce ba ni dama mi zance
zaki san dai da ce
na di mautar kallanki sauke nauyin da ke kanki
na rikice da karamanki zammace ne ina sanki
mata in an jera kasa kunne ku saurara hankalin ku kusa lura
ba ta kama da wani ta tauraruwa barin matasha kallo barin matasha kallo barin matasha kallo barin matasha kallo
a wanda zai ce bai sani ba ko ko bai iya ba yaro ko babba ba sai mai dukiya ba Somin rayi domin shi ne kwanciyar hankalinmu dan shi ne ya toshe dukkanin magane bai da kamanni mata in an jera kasa kunne ku saurara hankalin ku kusa lura
ba ta kama da wani ta tauraruwa barin matasha kallo barin matasha kallo barin matasha kallo barin matasha kallo Badan ni ba badan ni ba ni ban ce da ke na kai ba
badan so ba badan ke ba ba zan gana ma kai na ba badan dukkana mai na ba badan kyautatawa ma ba
ban zo dan rabin kai na ba ban kuma zamo dan sako ba barin matasha kallo 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 barin matasha kallo